أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ci gaba cikin fa'idodi da muke samu na sharhin sahih al-Bukhari na kitabu siyam da Ibn Hajar yayi daga Fathul Bari ma'ana bi sharhi sahih al-Bukhari na Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Cikin kitabu siyam na sahih al-Bukhari wajen sharhin shi ya kumsa ilimin muka masu yawa gwalagwalai na ilimi masu tsada, kamar yadda Fathul Bari kin gabaki dai haka yake kumshe da wannan ilimin muka masu tsada. To muke tsatsamo fa'idodi da malamai suka tsamo cikin wannan sharhi, gagarumin sharhi na sahih al-Bukhari na Fathul Bari na Ibn Hajar. Zamu ci gaba insha Allah ta'ala. Wannan shine na ƙarshe. Ibn Hajar yake cewa Ibn Abi Shayba ya yi ruwaya da sanadi kyakkyawa daga Amr Shaybani, yake cewa labari ya iso ma Umar cewa wani mutum yana azumin zamani, kullun azumi yake bai ajewa. Fa'alahu bidurra, ya zo ya buge shi waje ala ya kuli, yana ce mishi ya da har ya kai mai azumin zamani, ma'ana Umar ya kai mubalaga wajen mishi inkari har bugun shi yayi. Fa'ida ta gaba, Ibn Hajar yake cewa Abdurrahman ibn Abi Nu'aym ya kasance yana azumin zamani. Amr ibn Maymun yake cewa da a ce da sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam sun ganshi da sun gehe shi, don saboda sun san Annabi sallallahu alaihi wasallam na ha an siyamud dahr, yayi hani game da azumin zamani gaba daya. Wasu suka tahi akan cewa azumin zamani mustahabbi ne mutum yayi azumi kullun in ya ga ya iya ga mai karhi akan haka nan, yin kuma ba zai kubutar da wani haki ba, bai zai salwantar da wani haki ba. Wannan ita ce magana jumhurin malamai, inji Ibn Hajar. Fa'ida ta gaba, laysa kullu amalin salihin izazdada al-abdu minhu izdada min Allah taqarruban, bar rubba amalin salihin izazdada minhu izdada bu'dan ka salati fil awqatil makruha. Yace ba kowane aiki bane Ibn Hajar da aka ce ana samun kusancin Allah da shi, kuma ko da yaushe aka yi shin kusancin Allah ake ne samu da shi. Yace bar wani lokacin aka yi shin nisa za a yi da Allah, kamar sallah cikin lokutan karhanci. Sallah abin soje ita ce mafi girman abin da mutum in yayi yawaita zai samu kusancin Allah. To amma in yayi ta cikin lokutan nan da aka hana, nisa zai samu ga Allah, wanda yake nuna cewa mu a shari'a musulunci komai aza shi ake a gurin shi, komai jira ake shari'a ta dora shi inda ya dace, ba tunani ba namu na dan Adam. Fa'ida ta gaba, yake cewa an ce ma Ibn Mas'ud innaka la tuqillu siyam, kai kana karancin azumi, ba mutum bane mai yawan azumi Abdullahi dan Mas'ud kai. Sai ce inni akhafu an yad'ufani an al-qira'a, ni ina jin tsoron ya hana ni karatu. Wal qira'a ahubbu ilayya min as-siyam, karatu kuna hisan shi sama da azumin shi, yasa nake yawaita karatu ba azumi ba. Sa'id ibn Mansur ya rawaito shi da sanadi kyakkyawa. Fa'ida ta gaba, Habibu ibn Abi Sabit yake cewa naji Abul Abbas al-Makki ya kasance sha'iri ne. Sai ya ce ba a tuhuma shi amma cikin hadisin shi. Anan Ibn Hajar yayi ta'liqi kan wannan magana, ce cikin shi akwai nuni akan cewa mawaki gurin a tuhuma ne cikin sha'anin hadisi, dan saboda sana'a shi ta dace al-mubalagha fil idra'i wa ghairihi, wuce gona da iri wajen yabo, da wuce gona da iri cikin zargi. To mawaki da ya sifanta da wannan siffa a cikin hadisi, sai an jinjine shi ake amsa. Fa'ida ta gaba, juzul ikhbaru an al-amali salihah, ya halitta mutum ya bada labari game da ayyukan shi na gari da wurdukan shi da yake da kyakkyawan ayyuka, ba zai boye wannan ba idan ya ji tso bai jin tsoron riya. Kamar ka rika bada labarin aiki da kake na ibada, matukar ka san cewa riya ba zai ta shiga ba ciki. Fa'ida ta gaba, juzul qasmu al-tizamil ibada wa fa'idatu wa istina'u bi al-istina'u bil min al-nishad laha, ya halitta yin rantsuwa akan aikin ibada. Fa'idar shi shine zai ta taimaka maka akan sanya nishadi cikin ibadar, wannan kuma idan ba zai bata maka niyyarka ba. Kamar misali azumi ne ka fara, ko na Litinin da Alhamis ka ce na rantsi da Allah azumin nan na kama shi kenan ba zan fasa ba. To wannan rantsuwar a cikin aikin ibada babu laihi ba komai ba. Fa'idar ta kuma shine zai ta taimaka ma mutum a wajen ƙara kuzari da yin tuna cewa har rantsuwa ne akan abin nan, ba abun suka bane. Fa'ida ta gaba, an Abu Hurairah da yake cewa ausani khalili, badadai na ya bani labari shine Annabi sallallahu alaihi wasallam babban masoyi shine badadai, yace a cikin shi Ibn Hajar yace mun fahimci cewa mutun zai yi jiji da kai da zai yi abun nan alfahari da abuta da manyan mutane na gari, manyan mutane na gari yin abuta da su abun alfahari ne. Shi yasa Abu Hurairah nan yake hada, dan saboda abun alfahari ne a ce Annabi sallallahu alaihi wasallam khalilin shi ne. fa'ida ta gaba al-Imam ke cewa shaykhuna cikin sharhi Tirmidhi yana cewa hasilul khilaf fi ta'yin al-ayyam bi tis'ati aqwal, takaitacciyar magana dai a cikin tabbatar da ayyamul bid da aka ce ana so ai kwanakan haske da ake so ai azumi cikin su a kowane wata guda uku, to wajen ayyana yaushe da yaushe ne malamai sun yi magana tara. Ta farko yace ba a ayyana shi ba, magana ta farko yace ba a ayyana ba kawai duk kowane carana ka zaba kai, wannan a rawaito daga Malik. Magana ta biyu cewa harkon su na salasu min shahar uku da wata da hudu da wata da biyar da wata kenan, wanda Hasan al-Basri ya faɗa haka. Na uku na harkon su shine na 12 da na 14 da na 15, wannan ra'ayi na biyar kuma cewa harkon asabar ta watan, sannan kuma da farkon talata ta watan wadda ke bi mata, wannan an rawaito daga Aisha. Magana ta shidda cewa farkon alhamis ta watan, sannan litinin, sannan kuma alhamis da ke biyo bayanta. Magana ta bakwai cewa farkon litinin ta watan, sannan alhamis, sannan litinin da take biyo bayanta. Magana ta takwas farkon wuni da 10 da kuma 20, wannan an rawaito shi daga Abi Darda. Magana ta tara ta ƙarshe cewa awwal kullu ashirin, farkon kowace 10 kenan, da na 1 da na 11 da na 21, wannan kuma an rawaito shi daga Ibn Sha'ban al-Maliki. Ibn Hajar yake cewa baqi qaulun akhar, wata magana dai ta yi saura ita ce salasta min ashhar uku da wata, wasu suka ce daga uku da wata, wanda naka iya rawaito shi sai zamana magana 10 kenan akai akan wannan tabbatar da ayyamul bid. Amma magana mafi inganci shine 13 da wata, 14 da wata, 15 da wata, dan hadisi ya tabbata akan tabbatar da su. Fa'ida ta gaba, al-Imam Ibn Hajar yake cewa Ibn al-Munzir ya hikaito, haka Ibn Hazm in hikaito, man usawmi yawmul juma'a, an hana azumi ranar juma'a, an rawaito shi daga Aliyu da Abi Huraira da Salman da Abi Zar. Ibn Hazm yake cewa ba musan ba wanda ya saba masa cikin sahabbai cewa azumi ranar juma'a ake bance ta fa, ake bance ta ake magana an hana. Jumhurin malamai suka tai kan cewa hanin ba hani bane na haramci, hani ne karahatu tanzihi ne. Malik da Abi Hanifa suka ce ba ma karhanta ba, amma hakikar magana an karhanta da saboda hadisi ya tabbata annabi ya hana ake bance ranar juma'a da ibada, wanda zan muga sharhin dalilin da yasa hakan yin hanin. Fa'ida ta gaba, aba yake cewa man aftara yawm arfa, wanda yi ci abinci ranar arfa dan ya samu karhi akan zikiri a cikin masu aikin hajji, to Allah zai bashi radan kamar yayi azumin arfa kinnan. Mun sani cewa wanda ke tsayuwa arfa, wanda suke can hajji a tsayuwa arfa, su ba su azumin arfa, to dan su yi karhi, su samu karhi da kuzarin yawan zikiri ne, to Allah zai basu ladan wanda ya azumin arfa din. Fa'ida ta gaba, waqtilifa fi sababin nahaya an ifrad yawmul juma'a, malamai sun yi sabanin gami da hikimar da ta sa aka hana keɓantar juma'a da azumi akan maganganu da dama. Na harko cewa dan saboda ranar idi ne, juma'a annabi ya kira ta ranar idin mu. Ta biyu dan saboda kada mutun yayi rauni gami da ibada a cikin wannan wuni in yayi azumi. Ta uku cewa tsoran ka akai makwara da matuƙa wajen girmama wannan rana har akai ga Yahudawa. Na hudu tsoran wasu su kudurce wajibcin shi. Na biyar khashiyatu an yufrad, gudun kada a farranta kenan, ko wannan magana ce a ce daga Rasul Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan takawar. Na shidda mukhalafatu nasara, asaba ma nasaru, dan saboda su sun wajibta ma kansu aziminta, mu kuma an umarce mu da mu saba musu. Amma Ibn Hajar yace wa aqwal aqwalu wa aulaha bi sawabi awwaluha, mafi karhin magana kuma wadda ta dace da daidai magana ta farko kenan, wadda take cewa kawai dan juma'a ranar idin mu ne shi yasa aka hana mu yin azumi a wannan rana. Fa'ida ta gaba, Ibn Hajar yake cewa azumin ranar Ashura martaba guda uku ne, adanaha an yi samu wahadahu, mafi ta ƙasa mafi karanci wanda zai yi azumin Ashura shine ya azumin ranar Ashura ita kadai, wanda ke sama da wannan ya azumin tara tare da Ashura din, wanda ke sama da wannan ya azumin tara da kuma 11. Fa'ida ta gaba, an tambayi Ikrama gami da azumin jahiliya da suke na ranar Ashura, sai yake cewa Quraishawa zunubi suka aikata cikin jahiliya, sai zunubin yayi girma a cikin kirjinsu a zukatansu, aka ce musu su yi azumin ranar Ashura zai kankare musu wannan zunubi. Fa'ida ta gaba, wa kirki da fil hikima min takfir yawm Ashura lisana, malamai sun faɗa game da cewa me hikimar da ta sa azumin Ashura ke kankare zanubin shekara guda na Arfa kuma shekara biyu. Suka ce Ashura dan saboda an nasaba ta zuwa ga Annabi Musa alaihi salam, ya ranar Arfa kuma an nasaba ta ga Annabin mu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenan wannan ke nuna duk abin da ya rabu ga Annabi alaihi salatu wasallam ya yi na sauran annabawan koda ta wajen farala. Fa'ida ta gaba ta ƙarshe wadda fa'ida ce wadda Ibn Hajar ya ambace ta, yace ishtamal kitabu siyam ala 157 hadisan. Kitabu siyam na sahihul Bukhari gabaki daya ya hada hadisi 157 al-mu'allaq min 36 hadisan. Hadisi mu'allaq a cikin kitabu siyam na Bukhari na sahihul Bukhari ya kumshi hadisi 36, sauran dukkan su mausulai ne da sanadin su, amma mukarrarai daga cikin su hadisi 68 wanda an karrara su. Hadisi khalis tatacce wanda kawai a kitabu siyam ake samun shi, a duk Bukharin ba a samun shi, shine hadisi 89. An zama takaita abinda muka hada daidai Allah ba mu da adan shi ne kuskure, kuma Allah ya mana gafara. Allah ya ji kan Al-Hafiz Ibn Rajab Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala da wannan sharhi nashi mai girma, babban diwani na musulunci, da ma al-Imam al-Bukhari inda ya wallafa wannan babban littafi afdalu kitabi ba'du kitabillahi ta'ala. Nas'alullahu subhanahu wa ta'ala an yaghfira li jami'i ulama'ana wa yaghfira li jami'i salaf wal khalaf wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.